اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ بلادنا النيجر وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظنا من كل سوء. اللهم عليك بأعدائنا، اللهم عليك بأعدائنا يا عزيز يا قوي. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا وأن نقتل من تحتنا. أيها المسلمين، taken huruma a wannan sati za mu yi magana akan wasu abubuwa muhimmai ko ba da muhimmanci wurin neman tsari daga abubuwa guda hudu a kowace sallarka a cikin kowace addu'oyinka da kake yi a yau da gobe. Kafaka yan uwa musulmi, ina ma kaina wasici da tsoron Allah subhanahu wata'ala, sannan kuma da ku wanda kuke saurare na, domin tsoron Allah shine jigon tsira a duniya da lahira. Kuma mu sani wallahi babu yanda za a yi mu tsira da dukkan abin da muke kyama, abin da ba ma so, mu samu alkhairin da muke so. Dole sai in mun koma ga Allah subhanahu wa ta'ala, dole sai mun yarda Allah shine ubangijinmu da gaske ba da baki ba, da zuciyarmu ba da baki ba kawai, ta hanyar ayyukanmu ba da baki ba kawai. Allah ya ji ya gani kuma ya ga zuciyarmu da gaske muke, mun rusuna mun koma zuwa gare shi, to sai ya kawo mana dauki, ya kawo mana aminci cikin abin da muke tsoro, ya wadata mu bayan talauci, ya kare mu daga waɗanda suke masu fitintunu ne bayan fitinar tana tashi. Yan uwa musulmi, a irin wannan yanayi ya zama wajibi a gare mu mu roƙi Allah da zuciya, zuciyar da take nutsatsa kyakkyawa da gaske, saboda ya kare mu daga dukkan irin sharri da fitintunu suke tunkaran mu. Mun san irin abin da yake wakana cikin wannan kasashen namu, abin da zai fitar da mu daga irin wannan bala'i. Wallahi mu koma karan kanmu, mu koma zuwa ga Allah, mu yi sabis a cikin imanin mu. Allah ya yi alƙawari za ya kare mu daga sharri da mashari idan mun koma zuwa gare shi. Sannan mu yi riko da sababba, mu yi riko da asbab. Idan muna son tsira, to ban ci aka wani imani da Allah shikenan in kwanta, sai ka rike sababi, ka yi abin da ake yi domin a samu tsirai, domin a samu cin nasara. Saboda haka dai wajibi ne a gare mu 'yan uwa musulmi ya kasance mun lazumci komawa zuwa ga Allah, domin ya kare mu daga irin abin da muke iya gamuwa da shi na fitintunu daban-daban, fitinar duniya da kuma fitina ta gobe alkiyama, da ma fitina kuma gurin mutuwa. Daga cikin dan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiryar da mu a kansa shine fadarsa da yake cewa, idan ɗayanku ya zo tahiya, tahiyar shi ta ƙarshe kenan a cikin sallah, to ya nemi tsarin Allah daga abubuwa guda hudu. Tahiya ta ƙarshe, idan sallah tana da tahiya guda biyu kenan, kamar da malam Albani ya shara cikin sifatul sala, tahiya ta ƙarshe ka nemi tsarin Allah da abubuwa, daga tsarin Allah abubuwa guda hudu. Sai ya ce daga ciki shine, ka ce, ya ce, idza tashahhada ahadukum, idan ɗayanku ya yi tahiya, a cikin tahiya ya nemi tsarin Allah da abubuwa guda hudu. Yace, Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam, Allahumma ya Allah ina neman tsarinka daga azabar jahannama, da kuma azabal qabr, wa min azabil qabr, wa min fitnatil mahaya wal mamat, da kuma fitinal rayuwa, da kuma fitina ta mutuwa, wa min sharri fitnatil masih ad-dajjal, da kuma sharri na fitina ta masih ad-dajjal. Wannan addu'a malamai suna sa ta daga cikin dimnin addu'o'in da yake wajibi ne mutum kafin ya sallama daga sallah ya karanta su. Duk gaugawarka, duk gaugawar limamin da kake bi suna cewa baya dacewa a gare ka ka yi sallama ba karanta wannan addu'a ba. Suka ce abubuwa guda uku ne dole a cikin tahiyar ka, sai in sun zo, sannan ya kasance wannan tahiya ta tabbata, sallah kuma ta inganta. Da farko ka yi ita tahiyar karan kanta, attahiyatu lillahi az-zakiyatu, ko attahiyatu lillahi as-salawatu at-tayyibat, siga ce wajen guda bakwai, malam Albani ya kasance cikin sifatul sala, ka zabi ɗaya daga cikin karanta, sai ka biyo ba da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ali ibrahim innaka hamidun majid, Allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidun majid. Shi ma siga ce guda bakwai, zabi ɗaya daga ciki ka karanta, sannan sai ka biyo baya da wannan addu'a, ita ma siga ce kala kala daga cikin siga da makaranta a yanzu. Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal. sai idan ka biyo baya ka karanto waɗannan addu'o'i guda uku ake sa ran lalle ka sallaka kai yanda aka ce ake sa ra kuma Allah zai karba kenan daga cikin ingancin sallaka ta inganta ka karanta ita wannan addu'a wanda da yawa daga cikin mutane suna negligenta duk gaggawar liman koda za ya sallama suka ce kai gaggauta ka karanta kada ka yadda kai sallama kawai daga bakin tahiya wanda ya bakin salihi ne zai tsaya kada ka yadda ka tsaya kai sallama daga salati annabi kawai kada ka yadda kai sallama dole sai ka cika da ita wannan addu'a ta neman tsarin Allah daga abubuwa guda hudu me yasa suka ce domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wata sallah shi tafarilla tafarilla babu sallah tafarilla haka tabbata cikin hadisi babu sallah tafarilla sai manzon Allah ya karanta ita wannan addu'a kafin su cikin tahiyya suka ce babu abin da kuma zai kasance ya zumci wannan abin duk sallah sai ya karanta yo kamar suratul fatiha duk sallah sai ya karanta yayi abin da kasance ai wajibi ne saboda ka wajibi ne a gare ni a gare ka mai iya wannan addu'a abin da ta kumsa shine Allahumma ya Allah ina neman tsarin ka daga azaba ta wutar jahannama da kuma azaba ta kabari da fitinar rayuwa da kuma fitinar mutuwa ya Allah ina neman tsarin ka da sharrin fitina ta masihid dajjal mutum zai karanta wannan bayan yayi tashiya kafin kuma ya sallama babu laihi kafin sallama ya biyo wasu addu'o'i guri ne na amsar addu'a kamar da tabbata a cikin nassin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai da yan uwa abu na farko ya ambata shine azaba ta jahannam wanda shine duk wani mai hankali mai tunani duk wani mai san gamuwa da Allah lahiya lau yake hwata Allah kare shi da wannan azaba azabar jahannam yan uwa wallahi fatan mutum bata iya dauka jikin mutum dan adam bai iya jimirinta taurin kan ne kawai na mutum dan adam da rashin jin shi da kin shi da taurin kunne amma in ba haka ba ai Allah ya bamu darasi kan al'amarin wuta ga wuta muna rayuwa da ta a wannan duniya an balgato ne daga wutar jahannama aka wanke so 70 ta kai ta kawo a cikin teku sai ya kasance aka dauki kashi daya a cikin 70 shine muke rayuwar mu da ita a nan duniya a dafa abinci ayi abubuwa na daban-daban ayi sudur ne mu samu wannan kaharba a sam duk wutar da take muke amfani da ita dan adam ya gano wannan bai iya jimre garwashi yayi sai gwani biyu a hannunsa lahiya lau sai ya zabura sai ya ji ba zai iya ba ya yadda amma kuma ga waccan wanda ce ita ce uwa kin mun gafara da kanta bamu ka aka ba mun yi watsi da lamarin yaya za a yi a kare shiga daga cikin wannan azaba saboda kayan uwa musulmi shi sai lakita nadhira lil bashar ita wannan wutar jahannama fa nadhir mai tsanani ce mai tsananin zahiri lil bashar ga fatar mutum dan adam daga cikin daya daga cikin fasalar malamai suka ma ita wannan aya saboda haka da yan uwa musulmi azabar jahannam mutum dan adam baya iya jimiri akan ta maganinta shine ka ba Allah kuma ka roki Allah ya kare ka daga ita shi yasa ma daga cikin addu'ar mu'minai da Allah ke hakaito mana ga abin da suke cewa rabbana sarif anna azab jahannam rabbana ya ubangijinmu kautar mana azaba ta jahannam inna azabaha kana garama lalle azabata fa ba a daukewa haka za a rika rayuwa a cikin ta wanda ya shiga a ciki kullun azabar azaba ce sa'ada kamar da ya fada azaba ce mai hauhawa maimakon ta yi baya ko ka saba ko ka mutu duk wannan babu a cikin wutar jahannama in dai dan jahannama ne to shi ya kulla alaka da ita kenan saboda kenan yace inna azabaha kana garama azabar wutar jahannama haka take mai dawwama ce ana tare da ita ga wutar ga yan jahannama tace innaha sa'at mustaqarran wa muqama hakika ta munana a ce wannan shine mazamnarka shine matabbatarka wutar jahannama nan zaka rayu wannan matabbata ta munana shi sa ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana dan ya siffanta mana ya tsoratar da mu ya bayyana mana yanda ya kamata mu tsoraci wutar jahannama ana zauna kwaram wutar sai ka ji wani kara wani daram kuma da sahabbai sun ji yace sun kun ji wannan abin da naji suka ce mun ji kun san menene yace Allah suka ce Allah da manzo kawai suka sani yace to wannan wani dutse ne nan da shekara 70 baya aka hurga shi gidan wutar jahannama bai je dindinniyar ta ba sai a yanzu ya hwada kasar ta shekara 70 yana gangarawa in an ce gangarawa mun san gudun karuwa yake gangarawa yake yana gangarawa bai je karshen wutar jahannaba ba sai bayan shekara 70 anan ne za a sa mai taurin kai za a sa fajiri za a sa kafiri za a sa mushriki zaman nan ne mazamnarsa madawwamarsa irin wannan gida ina dalili kuma kawai ba ramin ba kawai ka shiga cikin ramin wato rijiya ka gani ramin da za a yi metri 10 ya yi kasa abarka kawai haka nan zahi ya ishe ka musibar shi kawai ta ishe ka to amma ga wutar jahannama irin wannan rami da kuma irin azaba balbalin bala'i kala kala da ke ciki shi yasa manzon sallallahu alaihi wasallam bai yarda ba ya tsaya baya neman tsarin Allah daga azaba duk da cewa Allah ya bashi garanti aljanna kai tsaye babu shakka Allah ya bashi aljanna amma duk da haka yana roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya kare shi daga irin wannan azaba to ina ni ina kai wannan mu addinin kawai dai muna yi dai gashi nan dai kawai shakal shakal wajibi ne a shi ɗan uwa musulmi bayan muna kokarin bin Allah to kuma mu yi kokarin roƙon Allah ya kare mu daga azaba ta wutar jahannama Allah ka tsare mu abu na biyu shine azabar ta kasance ta kabari azabar kabari ɗan uwa musulmi gaske ce akwai wanda suke kareta azabar kabari saboda kawai wawancin su saboda ra'ayin su saboda ba'a gani saboda ba'a ji ina aka taba gani azabar kabari ta tabbata daga nassi na alqur'ani mai girma ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kabari ɗan uwa guri ne abun tsoro kabari kabari dodo ne kabari gurin firgici ne kabari wallahi guri ne wanda yake farkon fitina kawai dan wani rami ne fa kai kana ganin shi ai kana zuwa da kai na totse wasu mutane dukan shi ya kai rabin meter an raba meter gida hudu ya kai shi bai kai ba haka amma za a saka cikin wannan sugurgurin duk yanda yake dana yanda kake yawo kana fantamawa karshe ran za a zo a kwantar da kai a jera ma in burgi ne in itace ne a sata barma masoyanka suna dora kasa suna labtawa a saman ka ana ta sa kasa can danne can kasa a can haka za a saka a cikin wannan rami ba shikenan ba inda a ce ma daga wannan ta kare fitina da za ta biyo a baya ita ce manzon sallallahu alaihi wasallam yake jan kunnan mu mu tsore tsarci wannan fitina mu roki Allah ya kare mu daga wannan fitina domin babu wani bawan Allah da zai tsira daga wannan fitina matuka baya da imani kai har mai imani har mai imani har mai imani sai ya gamu da fitina ta kabari har mai imani karo na farko yace ga Sa'ad ibn Mu'az lokacin da ya rusu al'arshin Allah sai ya girgiza saboda yanda Allah yake son shi saboda mutumin kirki ne amma yace ga kabari ya matse shi amma daga baya ya sake shi yace in akwai wani wanda zai tsira daga fitina matsewar kabari to na Sa'ad ya tsira daga wannan azaba da ya tsira daga wannan fitina ashe kenan kabari najira na najiranka masafki ne na farko daga cikin masafkan zuwa gidan lahira daga nan zaka gane ina ne wato kadosa ko ya zama wato dausayi ne da dausan gidan aljanna Allah samu a haka ko kuma zama wato kofa ce daga cikin kofofin wutar jahannama Allah ka kare mu shi sake nan wajibin mutum ya ma kanshi tanadin wancan makwarci nashi wancan makwancin naka shine mafi tsada a gare ka wanda zaka bada kanka ka bada hankalinka ka bada dukiyarka domin gyara shi domin da ka mutu babu zancan kuma wani gyara ka tafi kawai Imam al-Bukhari da Imam Muslim Ibn Hibban da Imam Ahmad ibn Hanbal sun fitar da hadisi hadisin Ummu Mubashshar take cewa na shiga manzon sallallahu alaihi wasallam ya shigo guri na ina cikin wani kewaye ko wata garka ko wata gona na banin Najjar wata kabila ce yace tace a cikin wannan makabarta an yi a ta jahiliya mamatansu a ciki sun binne da yawa a cikin su sai naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan shigo ciki sai ya ji irin azabar da ake musu sai ga manzon ya fita daga cikin wannan garka sai kuma yana cewa ista'izu billahi min azabil qabr kamar irin wannan kalma lokacin da aka je binne wani bawan Allah a makabarta a can sai da maimaita hassa uku ista'izu billahi min azabil qabr ku nemi tsarin Allah daga azabal qabri ashe azabal qabri gaske ce ga mutumin da ya fandare ga mutumin da ya saba ma Allah bai je a daidai ba to azabal qabri gaske ce tana nan tana jiran shi in ba ka mi zai sa sai ce ista'izu billahi min azabil qabr Ummu Mubashshar tace ya rasulullah kenan wannan banta mutanen ana musu azaba cikin kabarinsu yace na'am wata rawaya tace azabul qabr haqqun azabul qabri ai gaske ce wata rawaya tace na'am yace kware ku ana musu azaba azaban tasma'uhu al-baha'im azaba ce wanda dabbobi suna jin abin da ake musu shi sa wannan hadisi yake cewa dan wanda ke cikin kabari idan ana mai azaba duk mutumin da yake yana da rai dabbobi suna jin wannan azaba da ake ma wannan mutumin da ke cikin wannan kabari yace illa saqalain sai dai mutum da aljan sune wanda Allah bai ba su damar su ji wannan ba su ma yace inda za su ji yace wallahi da sun mutu da sun suma saboda ba su iya daukan wannan firgici ba da kuma jin wannan azaba ɗan uwa musulmi mu tsoro mun roƙi Allah ubana sarki ya kare mu daga irin wannan azaba domin azaba ce tabbatacciya ya tabbatar da a cikin alqur'ani ya ma mutanen fir'auna irin wannan azaba ko ana musu kafin kuma tashin alkiyama wa haqa bi al fir'auna su'al azab annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu al fir'auna ashadda al azab nassi ne na alqur'ani mai tabbatar mana cewa ashe akwai azabul qabri in ka mutu baka huta ba aiki rayuwarka cikin kabarinka ba da amsar da za a tambaye ka shi zai baka zaman lahiya a cikin kabarinka ba ya abdullahi ba ba ya amatullahi ba ba wata addu'a daban da za a maka ba wanda shari'a bata yadda da ita ba duk mutumin da zai rudu in na mutu an je amin ya abdullahi ko ya amatullahi wallahi ya rudu kanshi da zalimcin kanshi babu abin da za a je wai bayan ka mutu amma sai fete ana gaya ma in malaiku sun tambaye ka kaga ba su amsa kaza sun tambaye ka kaza ga ya musu kaza wallahi babu yanda zai Allah ya ce yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabit fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa yudillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha saboda Allah ya ce su al fir'auna mutanen fir'auna fir'auna kiran yana ga shugaban su an ce al wane ma'abucin gidan wane shi wannan ai yana ciki shi sake cewa haqa bi al fir'auna aka daura ma ya tabbata akan mutanen fir'auna har shi a ciki mumunar azaba ya take yace annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya wuta ce da ake bujiro su akan ta sahiya da marece tunnan duniya kenan suna kabarin su irin abinda Allah yake musu na azaba kenan ana bujiro musu ana bujiro su kan wutar jahannama ta sahiya ba ta kare ba ga ta marece haka yake musu wannan azaba sai yace amma kuma wa yawma taqumu sa'a ranar da alkiyama da ta tashi adkhulu al fir'auna ashadda al azab to kuma a shigar da mutanen fir'auna cikin mafi tsananin azaba ɗan uwa musulmi kenan azabul qabri babu shakka akwai ta wajibinmu mu roki Allah ya kare mu daga irin wannan fitina hanya guda ɗaya tilo ce wanda baka san kauce mata ba Allah ya faɗa kullu nafsin za'iqatul maut duk wani mai rai sai ya dandana mutuwa wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama kullu nafsin za'iqatul maut ko wani mai rai duk wane ne sai ya dandana mutuwa wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna muna jarrabaku da sharri da kuma wato alkhairi dukkan su fitina ne abin nihi muna jarrabaku a prove ne jarrabawa ce ka samu kanka cikin abin da baka jin dadin sa wani sharri tawai tattalin arziki rashe-rashe ko kuma Allah ya bunkasa maka arzikinka ya baka lahiya ya baka duka wannan jarrabawa ce Allah ya dora ka akai domin ya ga ya zaka mu'amalanci abinda dora maka da doka Allah ce wa ilaina turja'un kuma karshe gare mu zaku komo ku san da abin zaku zo zuwa gare mu ɗan wana musulmi ganin lokaci ya tahi akwai sauran fitintunu guda biyu cikin wannan abin da makaranta za mu barshi Allah kai mu insha Allah rana ta yau za mu dawo akai amma na ƙara jin kunnan mu game da azabul qabri wallahi mu kula rayuwa yanzu muna rayuwa gaba kadi kaka ce ba za a mutu ba wallahi sai ga mutun yana rayuwa ya san abin da yake ba daidai bane amma kuma ina gaba kadi baya waiwayawa baya tunanin ita wannan mutuwar a kowace shi tana iya zauwa babu gida babu daji duk wani mai hankali mai tunani yana guri wanda ya tara yana guri wanda bai tara ma yana guri idan ta zo mishi ta same shi cikin iyallansa amma nawa suka hutar kasuwa bai dawo ba nawa suka hutar daga balaguro bai dawo ba wani daga ma'aikatan shi yana buro haide kawai dauke shi wallahi nawa aka yi nawa a gona haide ku je ku dauko ashe wannan mutuwa wajibi ne mu shirya mata ya kamata a kore shi mu zama cikin shiri mu san da mirin zama tankare ubangijinmu subhanahu wataala domin idan muka mutu sakamakon abinda muka aikata ne zamu girba ba ma fata mu gamu da wannan azaba ta Allah madaukakin sarki wanda kuma azaba ce tabbatatta azaba ce wanda babu makawa ga duk mutumin da ya fandare ma Allah subhanahu wataala shi sake siffanta mana fallazina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal-julud wa lahum maqami'un min hadid kaga wani sun kafurce ma Allah subhanahu wataala a gidan wutar jahannama akwai tufafi na musamman za a dumka musu wurin dumki min indillahi qutti'at lahum thiyabun min nar kuma yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim ta kansu ana bulbulo musu wutar jahannama ana bulbulo musu ruwa na azaba ruwa wanda yake kace tausashen ruwa ko ruwan dalma ake bulbulawa akan su yusaharu bihi ma fi butunihim wal julud idan ya taba su wannan ruwan zai ciccira yan hanjin su zai soye ya kone da fatin su Allah ce kullama aradu an yakhruju minha min gammin suna cikin wannan bala'i suna ya malik neman huta suke kullama aradu an yakhruju minha duk lokacin suka yi yunkurin huta daga ita Allah ce min gammin daga cikin irin wannan bala'i uidu fiha sai a mai da su a cikin ta kuma a ce da su kudandana azabar abinda ku suke kuna aikata wani sabon Allah a duniya ina roƙon Allah ya kare mu gabaki daya daga irin wannan musibira kuma irin wannan azaba Allah ya taimake mu da gyara halayen mu tabbatar da mu akan gaskiya dan uwa kasan mu tana buƙatar addu'a duk mutumin da yake mai hankali ya san yana buƙata karan kanshi shi ma kanshi caji domin kasar ta yi kyau saban mu da Allah cin amanan mu zalunci da muke abubuwa daban-daban na saban Allah shi kan iya kawo musiba ta shiga cikin al'ummar musulmi komawa zuwa ga Allah shike warwarewa ban wata dubara na sha fadi a baya babu wata force ta waje ko ta ciki wanda ta matsaye akan abinda Allah ya kama ka da shi kan sakamakon yi mishi tawaye Allah kama tawaye zai damje ka da azaba wa ma kunna mu'adhibin hatta nab'atha rasula haka nan kuma bamu kasance ba ubangijin ka inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai canza ma wasu mutane wani abin da suke cikin hali mai kyau ko mara kyau har sai sun canza da karan kansu saboda haka ƴan uwa musulmi mu duƙuha da istighfari mu duƙuha da tuba da komawa zuwa ga Allah da sadaka da abin da yake sare mana domin mu roki Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciya kali cikin wannan ƙasa tamu in ba haka mun san cewa lalle mayu sun sayo mu gaba mun san sare yadda Niger take a cikin duniya a yau wajibin mu a matsayin mu na musulmi muna da ubangijin da yake mu roke shi ya amsa mana mu koma zuwa gare shi babu wata force a waje babu wata rasha ku riga Allah ku koma zuwa ga Allah Allah sai ka mana dauki muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kare mu daga sharrin duk wani mai sharri duk wani mai nihin mugun kulli ga wannan ƙasa Allah mana maganin sa Allah ka mana zaman lafiya da kwanciyar hankali da sabon arziki cikin wannan ƙasa tamu wanda suka sura cikin musulmi Allah gafarta musu da karimu a fagen daga gurare daban-daban muna roƙon Allah ya kare su Allah ka musu dauki na musamman da malaiku daga gare sa wanda suka mutu daga cikin su muna fata Allah gafarta musu Allah kuma ya kula da bayan su wanda muka sura Allah cika mana da imani faqumu ila salati yarhamukumullah
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله